A cewar hukumar lafiya ta duniya, cutar sankara na ƙara yin barazana ga rayukan bil'adama a duk faɗin duniya, inda lamarin ya fi kamari a nahiyar Afirka, ciki ko har da Najeriya. Kididdiga ta nuna cewa kimanin mutane miliyan 7.6 ne ke rasa rayukansu a kowace shekara a duniya, inda kuma ake hasashen adadin zai iya kaiwa miliyan 13 ya zuwa shekara ta 2030. A Najeriya kaɗai, cutar tana kisan mutane kusan 10,000 a kowace shekara, yayin da kuma ake samun sababbin kamuwa da cutar kusan 250 a kowace shekara ta Allah. Masana na ta'allaka karuwar barazanar cutar ga karancin ilimi da faɗakarwa da kuma karancin cibiyoyi da na'urorin maganin cutar. Wannan ya zaburar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu fitowa da shirarwa domin marawa gwamnati baya wajen yaƙi da cutar ta sankara a Najeriya. Mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Atiku Bagudu, na cikin waɗanda suka bi sahu wajen fitowa da wani shiri na yaƙi da cutar mai suna Medic Aid Foundation a Turance.
To, a gaskiya babban matsala da muke da shi a ba jihar Kebbi kaɗai ba, a Najeriya da kuma Afirka da muke yaƙi da shi shine rashin fahimtar abubuwan da ke kunshe cikin ciwo, musamman ciwon sankara, ciwon daji. Mutane mu na gani kaman wani al'ajabi ne, wani abu ne da kaman tsafi ko kuma dai abu dai wanda ba wai ciwo ne ba, saboda haka ba su zuwa asibiti in suka samu da ciwon nan. Muna amfani da wannan gidauniyar domin mu faɗakar da jama'a akan mahimmancin duba jikinsu, irin abincin da za su riƙa ci na gina jiki, na motsa jiki, da kuma abin da ya kamata su yi idan sun lura da cewa akwai kamani yadda ciwon daji yake fitowa.
Dr. Suraiya Mansur Muhammad ƙwararriyar likita ce kuma ita ce ke shugabantar asusun na Medic Aid a Najeriya.
Cutar sankara yanzu gaskiya a halin Najeriya kamar ragowar ƙasashe na duniya gaba ɗaya, tana buƙatar tallafi ba na gwamnati kaɗai ba, har da al'umma gabaki ɗaya, saboda ciwo ne wanda kula da shi da kuma magance shi yana da tsada. Bayan tsada kuma na'urorin da ake buƙata da za a magance shi suna da ƙaranci, musamman a ƙasarmu na Najeriya. Saboda haka muna kira ga gwamnati da mutane masu hali wanda za su iya tallafawa zo su agaji masu fama da wannan ciwo na sankara. Za a samu sauƙin matsalan da ake samu na cewa babu na'ura ta gashi mai yaƙan wannan ciwon sankara. Sai ku ga mutane da ake ƙasan waje ana yin wannan magani. Insha Allah, in asibitocin mu nan suka samu, za a samu sauƙin wannan magance wannan ciwo.
Duk da yake dai asusun na mai ɗakin gwamnan zai mai duk faɗin Najeriya aikinsa, to amma zai fi mai da hankali ga yaƙi da cutar a jihar Kebbi da kuma makwabtan jihohin Sokoto da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.